بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna masu ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar Alhamis ranar 21 ga watan Shawwal wato wata na 10 kenan daga cikin watannin musulunci na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1447 ranar take amsa ranar 9 ga watan 4 na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara tana 2026 in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi wanda muka saba gabatar irin wannan rana a cikin abin da ya shafi fiqhun malikiyya muna cikin littafin iziya kuma za mu tashi akan babi mai karantar da mu mustahabban sallah malam yace fasalu to ga wani sabon aji kuma wanda za mu shiga ni anan nawa shafi na 93 wata ke hannu na shafi na 93 yace wa mustahabbatu sallah ababe waɗanda yake an so a yi su a cikin sallah mustahabbai a cikin sallah abubuwa aka ce mustahabbi ne ana nufin abinda in baka yi babu komi amma in kayi to kuma ana samun ƙarin lada wannan shi ake cewa mustahabbi in baka yi shi ba aikin ka yayi chip chip kuma ka samu ladan aikin amma inda kayi kuma to da ka ƙara samun lada akan lada to a cikin sallah akwai waɗannan kamar yadda yake a cikin dukkanin sauran ayyukan ibada ita ma sallah tana da su to su ne malam yace mustahabbai na sallah ga fahimtar malam mai iziya yace tazidu ala salasina farilata mustahabban nan sun fi guda 30 tazidu sun wuce sun fi sun dora akan 30 al'ula mustahabbi na farko yace qira'atul ma'amumi ma'al imami fi sirriya karatun mamu tare da karatun liman a inna ake asarta karatu sallar azhar sallar la'asar raka'a daya ta biyun magriba raka'a biyu ta karshen isha'i inna liman yake karatu asirce to shi ma mamu yayi karatu a asirce yin wannan mustahabbi ne in bai yi ba sallar shi tayi ba abin da shafi sallar shi an gane wannan kenan to me zai karanta kace ya karanta Fatiha kurun alabashi in liman bai yi ruku'u da wuri baya ga Fatiha to iya durawa da wata sura kada ya shiru yayayen shedan ya ta gido mai cikin zuciya ya tunanin kasuwa ko ya ta tunanin gona ko ya ta tunanin wasu abubuwa dai idan haka sanda liman yake karatu asirce to shi ma yayi karatun shi a asircen amma inda liman yake bayyanawa to anan shi sai ya shiru sai ya saurari karatun liman wannan shi ne fahimtar malaman malikiya wasu mazhabobi da wasu malamai suna cewa ai ko inda liman yake bayyanawa ne to lalle shi ma mamu yayi karatu domin suna da hujjar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, babu salla ga dukkan wanda bai karanta fatiha ba. Suka ce to ko a bayyane liman yake karatu, to shi ma mamu sai yayi karatun nan na fatiha. Sai dai sun kace biyu, wasu suka ce a tsirce kasa, yi a bayyane kasa kasa, wasu ko suka ce a yi a tsirce a san da liman yake bayyane. Amma dai malikiya su banda wancan hadisin, kuma suna da wani hadisin wanda suka amince da ingancin isnadin shi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qira'atul ma'amumi qira'atul imami, ko wani abu mai kama da wannan. Wato karatun mamu shine karatun liman, in liman yayi karatu to ya dauke wa mamu. Dan haka ne ma koda mamu yana karatun, in liman yayi ruku'u shi ma duk inda yake yankewa zai ruku'un ya bi liman, ba zai ce sai ya kai nashi ba. To ma'ana dai a malikiya wancan hadisin ya zama amsashe karatun liman ya dauke wa mamu, a asirce ne ko a bayyane. Dan haka in liman yana karatu bayyane, to mamu ya saurari liman. In ko yana karatu asirce, to mustahabbi ne shi ma ya karanta fatiha. Amfanin karanta fatihar dan kada zuciye shi tafi wani waje, kada ya ba zuciye shi dama ta tafi yawo cikin duniya, musamman irin yanayin da muke ciki yau. Da haka yace fisriya, a inna ake karatu a sirce, to mustahabbi ne ga mamu ya karanta fatiha shi ma a sirce. Mustahabbi na biyu, yace asaniyatu, mustahabbi na biyu, rafa'ul yadaini inda shiro'i fi takbiratul ihrami faqat, daga hannaye a lokacin da za a yi kabbara harama kurum. Sanda za a yi kabbara harama, mutum ya dauka hannayen nan, to mustahabbi ne. In ya daga hannayen, yuhazi bihima mankibaihi, ya kai su daura da kafadin shi, qa'imataini, kuma suna miƙe a tsaye ba a dunkula ba. Shine idan za a yi kabbara harama, daga hannun nan da ake yi haka, to wannan daga hannun mustahabbi ne. Inda mutum zai yi kabbara harama bai daga hannun ba, sallah ta yi, ba abin da ya shafi sallar shi. In ya daga din nan ya samu karin lada ne. To ake daga hannun, malam yace ya kai su daura da kafadin shi, mankibaihi, su kawo nan wajajen haka. Wasu kuma suka ce dan daga da su gaba kadan, daura da kunnuwa, ko dai daura saitin kunnuwa su kawo haka, ko kuma saitin kafado su kawo haka, amma dai kada su wuce sama. An gane wannan ko? Kuma kada dan yi haka, in aka dan yi haka haga ba su kai inda ya kamata su kai ba. Sannan ana daga su ne qa'imataini, a tsaye ba a dunkula ba, ba kuma a kifi ba, ba a daga su haka, a tsaye qa'imataini, su tsaya tsaye kyam, su hannayen a miƙar da yatsun su kyam, sai dai inda larura. Amin mala. To wannan kenan. To ya ce a wajen kabbara harama kuru ake dagawa. To akwai wasu malamai da wasu mazhabobi kuma suna ganin in an dauka ko daga ruku'u ma ana dagawa, haka kuma in za a tafi zuwa sujuda nan ma ana dagawa. To amma dai malikiya suka ce a kabbara harama kadai, faqat nan kadai ake dagawa. Mustahabbi na gaba, malam ya ce wa tadawil liqira'ati fi subhi wa zuhri, da karanta dogo sura a sallar asubahi da sallar azhur. Wajen sallar asubahi a karanta surori masu dan tsawo-tsawo, wa'inda suke a iya kiransu dogaye, musamman a wajen sallar asubahi a karanta surori dogaye, ba kuma dogaye can kwarai ba, musamman in mutum yana limanci ne. Kada ya ce zai kamo Bakara da Ali Imrana, kaga in ya ce zai yi wani karanta haggari ya waye kila, har rana ta fito ba a gama sallar ba. To ya zo dai kamar iwal mufassal, wajen mufassal mufassal din nan, to ya gangaro nan wajajen, wajen wazariyati, wajen wannajami, abinda ya sama da waɗannan surori har zuwa wajen suratu Muhammad da sauran ire-iren waɗannan mustahabbi ne. Mustahabbi ne yin haka. Amma inda zai karanta gajejjera sallar tayi. An gane? To haka cikin sallar azhar shi ma an so a tsawaita karatu ya kasance dai bai kai tsawon na asuba ba. Ba dalle sai ya kai tsawon na sallar asubahi ba. Shi ma mustahabbi ne. Malam yace lakin fi subhi atawalu. Sai dai ya tsawo a wajen karatun sallar asubahi. Na azhar sai ya kasance kasa da haka. Misali a sallar asuba in an karanta aya 50 ko aya 50 a raka'a farko, raka'a ta biyu aya 40, idan aka zo azhar raka'a farko a karanta aya 30, raka'a ta biyu a karanta 20. Gwargwadon hali. Wa taqsiruha da karanta karatu din fil asr wal magharibi, a wajen sallar asr da magariba a karanta surori kamar qisar lu mufassal, kasa kasa mufassal, kamar daga wa shamsu wa duhaha, abinda yayi kasa wajen sallar asr da sallar magariba. In fa an karanta wa'ansu wa'anda ba wa'annan ba sallar tayi. Amma abinda malam yake cewa mustahabbi ne ai wannan, an so ne in akai haka an ƙara samun lada. Wa tawaffuquha da karanta surori tsakatsaki tsakatsaki fil isha'i a wajen sallar isha'i, kamar irin wajen wasama'i wa tariq idza shamsu kuwirat idza sama'u shaqqat, misali ire-iren waɗannan wajen wasl mufassal din nan sai a karanta su a cikin sallar isha'i. Duka waɗannan mustahabbi ne. Wa taqsiru raka'ati thaniyati anil ula, da kuma taƙaita raka'a ta biyu akan raka'a farko. Ma'ana in ya kasance a raka'a farko mutum ya karanta aya 50, in ya zo wajen raka'a ta biyu mustahabbi ne ya karanta aya 40 ko 30. Kada ya sakai yawan ayoyin da ya karanta a raka'a farko, ya danyo kasa kaɗan. In ya daidaita sallah ta yi, in ma ya wuce sallah ta yi. Amma in ya dan takaita din bai kai tsawon raka'a farko ba, to wannan ya samu ladan mustahabbanci, ya samu mustahabbi. Ana bi malam yace mustahabbi na gaba wa taqsir li julus al awwali an thani, da wato karanta zaman farko akan na biyu. Zaman farko ko kuma zama na biyu yafi zaman farko tsawo. Zaman da za a yi na biyu ya kasance ya wuce na farko tsawo. Zaman farko misali akan tahiyya kullu, da an kai ƙarshen tahiyya to a tashi a ci gaba da sallah. Amma zama na biyu bayan an gama tahiyya to kuma an so a tsaya a ƙara salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, musamman salatin nasatul ibrahimiyya, daga nan kuma a ƙaro waɗansu addu'o'i kafin a yi sallama, shi a zama na biyu. Kaga ya ɗan wuce zama na farko. Yin wannan mustahabbi ne. A yin wannan mustahabbi ne in an daidaita shi daga gama tahiyya shi maka sallame yayi. Amma ƙara da waɗannan mustahabbi ne. Sannan mustahabbi na gaba wa qawlu rabbana wa lakal hamdu, fadar rabbana wa lakal hamdu, ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka. Ai ya rabbana, ya ubangiji, ya mahaliccinmu godiya ta tabbata a gare ka. Lil ma'amumi, mamu yake faɗin wannan. Inda qawlul imam, lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida, da liman yace sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda yake gode mashi, ko Allah yana jin wanda yake gode mashi. Sai mamu yace to ko tunda haka ne, ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka tunda kana jin mu. An gane wannan ko? Walil fazzi, amma wanda yake sallah shi kadai shi ma zai ce rabbana walakal hamdu dinna ba'da ma yaquluha bayan ya ce sami Allahu liman hamida in mutun yana sallah shi kadai sai ya hada biyan sanda zai taso daga ruku'u sai ya taso da cewa sami Allahu liman hamida yana fadar hamida ya gama miƙe ya tsaye kyam daga tsayen sai ya ce rabbana walakal hamdu sannan sai ya tafi sujada haka shi zai hada biyan in kuwa sallar jam'i ce to shi liman in zai dauka ko zai taso da cewa sami Allahu liman hamida sai ya tsaya amma mu kuma sai ya taso sai ya tsaya sai ya ce rabbana walakal hamdu liman sai ya saurari sai ya faɗi wannan sannan sai ya tafi zuwa sujada Allahu akbar na'am to yin wannan duka mustahabi ne duk in ba a yi babu komai malan yace wattasbihu da yin tasbihi fil ruku'i a cikin ruku'u wasujudi da cikin sujuda shi ma mustahabi ne in mutun yayi ruku'u yayi tasbihi mafi yawa wanda malamai fiqh suke karantar da mu shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aqalla guda uku aqalla guda uku wannan an sanya ne an ce aqalla guda uku nan dan ya zama ma'aunin imanina a samu cikakkiyar natsuwa bayan ka gama ruku'u to aqalla ka karanta wannan tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi aqalla ta uku lokacin da ka samu cikakkiyar natsuwa a cikin ruku'unka sannan ka dauka ko in ka ga dama ka iya wuce uku gurgudan yanda ya samu an gane wannan ko wasu sujud haka cikin sujuda ma ana yin tasbihi cikin sujuda to kuma ana karawa hadda addu'a cikin sujuda haka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kuma ka ƙara da wadansu addu'o'i ko kuma ka aje subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dinnan kai wadansu addu'o'i wa'ansu bukatu naka ka kai ƙara zuwa ga Allah Allahu akbar wannan ya tabbata ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzan Allah yace fa amman ruku'u fa'azimu Allah in kuka yi ruku'u to ku girmama sunan Allah daga ce subhana rabbiyal a'azim ba ce fa'azimu a'azim wa bihamdihi yace wa amman sujud amma in kuka tafi sujada fajtahidu fi du'a ku yi ta kokari wajen addu'a ku yi ta kokari wajen addu'a in kuka tafi zuwa sujada ashe haka koda ba kai wannan tasbihi cikin sujada ba to ka ci gaba da wa'ansu addu'o'i ya halatta Imam Sufki wani wanda ya yi littafin Ashimawi sharhi a cikin sharhin nashi ma yake cewa in kana da wata bukata zuwa ga Allah baka san yadda zaka iya fadin ta da larabci ba to in ka yi sujuda ka iya yin addu'a ka fadi ma Allah wannan bukata taka da harshen garinku in kai bahaushe ne fadi da Hausa in bai yarabe ne fadi da yarabanci in ba ibe ne ka fadi da ibo ko da harshe an gane wannan ko to wannan dai duka mustahabi ne duka mustahabi ne in ba kai ko daya ba sallah ta yi sai dai in ka kara da wanda ka kara samun lada wa ta'aminu sirra da cewa amin in an kai karshen fatiha din nan ana yin amin din na asirce an fahimci wannan ko an mazhabar malikiya domin mazhabar malikiya sun ce amin din nan mustahabi ce tana cikin mandubai amma kamar shafi'iyya da hanabila da shafi'i da hanbaliya da hanabila shafi'iyya da wacce ce ɗayar to ga tunan dai su kuma sun ce sunna ce yauwa sun ce sunna ne faɗin amin ɗin nan ƙarshen fatiha idan an kai waye zai faɗa akwai bambancin mazhabobi ko bambancin fahimta cikin mazhabobin in mun zo gurin ki da mu yi bayani amma dai cewa amin din a mazhabar malikiya sunna ne a musahabi ne sauran mazahib suka ce sunna ce a maliki aka ce ayi asirce wa'ansu mazhabobi ko sauran mazhab suka ce ayi a bayyane an gane wannan ko dan da liman yake ya kai karshen fatiha to kuma muku ce amin haka shi maliman yace amin wannan shine mu'tamadiyar magana shi maliman ya ce amin kuma kwa ya ce amin to amma akwai kai ko mu wasu suka ce liman ya fada asirce ma mu su fada a bayyane ko kuma dukkan su fada asirce ko kuma dukkan su fada a bayyane duk da yanda aka yi mustahabi ne in ma ba a fadan ba duk daya ne bai bata sallah ba wa huwa qawlu amin shine cewa amin kaga a na farko din nan alhamza ya ja alifin a ja gurin kamar zaka ce adamu adamu ba a cewa adamu an gane wannan ko adamu to haka a wannan wasali mai kauri wanda yake kan wannan alifin to yana karantar da mu ne alifin ne ya ja alifin akwai wani alifin din gaban shi alifin bil fataha a ya kuma ja alifin amin an fahimta ana faɗin wannan ne ba'da la faragi min la fatihati bayan an gama fatiha an kai karshen fatiha an ce wala rallin sai a ce amin bil maddi mallan yace da madda ana jan a din nan sannan ana jan min duk ana jan guraren guda biyu ma at-takfifi tare kuma da sauƙaƙe kalmar kada a yi mata shadda kada a ce amin kada a ce min kada a yi shadda kada a yi ƙarfi a ja shi a hankali amin cikin sauƙi kada a ce amin kada a yi da ƙarfi shi ne ma ne yake ce bi takafifi don an karanta shi da kafifi ɗin nan menene ma'anar shi menene ma'anar shi yace ismullahi ta'ala ɗaya ne daga cikin sunayen Allah madaukaki wa nunuhu nunin din nan ta ƙarshe nunin da take zuwa ƙarshe marmumatun ane mata damma ne ba fataha ake mata ba baki sira ba ba a ce amini ko amina aminu nu sai dai saboda ka'idar tsayawa sai a daure ta ce min amma asali dai mai damma ce an fahimci wannan ko to aka yi mata haka alal nida'i ta zamo nunin ce ta kira akwai kaddarawa ana kaddar akwai ya'un ta kira a farkonta ma'anar shi ya amin ya Allah an gane wannan ko ma'anar ta kenan ya Allah istajib du'a ana kamsa addu'an mu eh ma'anar kenan cewa amin kamar ka kai karshen fatiha kai addu'o'i cikin fatihar ka sai ka ce ya Allah karba addu'an mu shine ma'anar cewa amin din nan Allahu akbar mallan yace wala yu'ammalu al-ma'mumu khalfa al-imami shi liman shi mamu ba zai ce amin ba in yana bayan liman fil jahariyati a inna liman yake bayyana karatu illa idza sami'a qira'atuhu sai in yana jin karatun liman in ko ne sai yake da inna liman yake hange dai kurin yake an yi ruku'u yayi zai jin sautin liman ko yana bin sautin mai daga sauti ne zakara ake cewa ko ladan, yana koyi ne da ladan, to shi ba zai ce amin ba domin yau ai bai san akai karshen Fatiha ba, ya zai san akai karshen Fatiha, kaga ba zai sani ba. An gane wannan ko? Saboda ka sai in yana jin karatun liman, sannan ne zai ce amin. Na'am, wannan amin din nan ita ma mustahabbi ce, in an faɗa la ba'asa, in ma ba a faɗin ba la ba'asa. Simalan ya ce, wal qunutu, haka al qunut ita ma mustahabbi ce, ba ta kai sunna ba. Al qunutin nan malan ya ce fi subhi faqat, a cikin asuba kurum. To anan sai malamai suka yi tafassara da dama, da ya ce fi subhi faqat, a cikin asubahi kurun ake al qunutu, wasu suka ce eh hakan ne. Ko kuma da ya ce fi subhi faqat, a cikin asubahi kadai take mustahabi, a wani sallar wacce ba asubahi ba kuma sunna ce. An gane wannan ko? To amma dai fi subhi faqat a malikiya suka ce cikin asubahi kadai, ba'da al-faragi min al-qira'ati, ana yin al-qunut ne bayan an gama karatu kwata kwata, fi rak'ati thaniya, a raka'a ta biyu, qabala ar-ruku'i kafin ayi ruku'u, ake ita al-qunut din nan. Kuma ana yin ta ne sirran a asirce. Allah ya taimake mu. Walabzuha, walabzuhu, lafazin ita al-qunut din da ake cikin asubahi, wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah mu dinnan muna neman taimakonka, wa nastaghfiruka muna neman gafararka, wa nu'minu bika mun yi imani da kai ya Allah, wa natawakkalu alayka muna masu dogara gare ka, wa nasni alayka alkhayra kullu muna yaba mu dukkanin alkhayranka, nashkuruka muna godiya gare ka ya Allah, wala nakfuruka ba ma yi maka butulci, wa naqna'u laka muna kasantar da kanmu gare ka, wa naqla'u muna cire duk wani abu wanda ba addinin ka ba, muna watsi da shi, muna watsi da dukkan wani abu wanda ba addini ba, wa nataraku man yakfuruka muna kyale dukkan wanda ya kafirce ma ba ruwan mu da shi. Allahumma ya Allah, iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta mawa, wa laka nusalli, saboda kai muke sallah, wa nasjudu, saboda kai muke sujuda, wa ilayka nas'a, izuwa gare ka muke kai komo, wa nahfidu, muna kai komo muna zirga zirga, narju rahmataka muna fatan rahmarka ya Allah, wa nakhafu azabaka muna tsoron azabarka jiddan kware, inna azabaka lalle azabarka ya Allah, bil kafirin mulhiqum bi is kafire ce. Wannan shi lafazin ita wala al-qunut, wace malan yace ana yin ta a salat asubahi a raka'a ta biyu bayan gobe an gama karatu kafin ayi ruku'u. Wannan kenan. To akwai wata al-qunut din kuma, wacce ba wannan ba, wacce ake Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, hadde zuwa ƙarshe ko? Ita ma al-qunut ce. Ita kuma ina ake yin ta? Malamai sun ce ana yin ta ne lokacin nazila, ma'ana lokacin da wani masifa ta faru a ƙasa, ko lokacin da wani bala'i ya faru a gari, kamar mafiya kun ga in fitina ta yi yawa a ƙasa zamanin yanke dinafa ko? Ko ƴan Boko Haram ko ƴan kazakatin da aka samu wata fitina, to ana ita wannan al-qunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, hadde zuwa ƙarshen ta. Haka ne ko? Ita ma ana ce mata al-qunut. Sai dai an ce ita waccan ana yin ta ne lokacin da wani abu na tashin hankali ya faru a ƙasa, kuma in za a yi ta ana yin ta ne a sallar wutri, a sallar wutri, ko kuma wasu suka ce wasu maza suka ce a kowace sallah ma ayi da asuba ayi da azhur ayi da al'asr ayi da magriba ayi da isha'i kowace sallah ayi an gane wannan ko ai a kowace sallah amma wannan suka ce ta ke banta ne kadai asar asubahi ita waccan Allahumma hadina fi man hadaita wacce ake a lokacin da wani al'amari ya faru a ƙasa mai ban tsoro lokacin da gari ya shiga cikin rikici to wannan malamai sun yi magana cewa babu abun nan da yawa cikin ta wana babu sabani da yawa ciki sabanin kadai inda yake a cikin wa'annan salloli ake yi a dukkanin salloli koko a wutri kadai a wutri da juma'a kadai amma mafi yawan malaman sun ce a kowace sallah ma ana yi a kowace sallah ana yi a jami'i ne koko mutum shi kadai ya sallar shi duk zai iya yi amma ita wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai yana yin ta bane kowane lokaci ma'ana kafin ƙarshen rayuwarsa ya bari dan haka za ka ga waɗansu mafi yawa ba a wannan alkarut din amma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa manzon Allah har ya bar duniya bai daina wannan alkarut din ba Allah ya taimake mu to mazhabar malikiya sun dauki wancan hadisin Aisha wadaka sun mustahabbantar da shi a cikin salat asubahi kadai in an gama karatu kafin ayi ruku'u ake yi in an yi ruku'u ma an taka ko babu laifi a yi mustahabbi ne in ba ayi ba babu komi ko a malakiyin fa suka ce ayi sun yadda in ba ayi ba babu komi sallah kuma ta yi lafazinta shine Allahumma ya Allah inna nasta'inuka muna neman taimakonka dalabi ne muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka nan ma dalabi ne wa nu'minu baka min yi imani da kai nan ba dalabi bane dan babu sinin an gane wannan ko babu sinin da ta'ud ba dalabi bane ba nema ake ana mun yi ne tabbatarwa ne wa natawakkalu alayka muna dogara gare ka mun dogara gare ka ya Allah wa nusni alayka alkhaira kullahu muna yaba mu dukkanin alkhairan ka ya Allah nashkuruka muna godiya gare ka wala nakfuruka ba ma yi maka butulci ya Allah wa naqna'u muna kasantar da kai naka izuwa gare ka ya Allah wa naqla'u kaga wancan naqna na kaban kha din nan sai nunin kaskantar da kai wannan kuma naqala khala'a muna cirewa kamar yake cire riga kamar yadda mutum yake cire riga to muna cire duk wani addini wanda ba naka ba muna sabule duk wata bauta wacce ba taka ba muna sabule muna sanci duk wani umurni wanda ba naka ba wanda ya saba mana ka wa natraku man yakfuruka muna rabuwa da dukkan wanda ya kafirce maka Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa wa laka nusalli saboda kai muke sallah saboda umul da kai muna wa nasjudu kuma muke sujuda wa ilayka nas'a kuma izuwa gare ka muke kai komo duk da wainiyan mu yanda kace ai haka muke yi yanda kace ai kasuwanci haka muke yi yanda kace ai gona a tafi gona haka muke zuwa yanda kace ai a ma'aikatan anje haka muke yi duk abinda kace ai irin wannan muke ta kai koman mu a ciki wa nahbidu muna gaugawa da an ce ka ce kaza to muna gaugawa mu aikata abin nan da an ce ka ce kada ayi kaza muna gaugawa mu bar wannan abu narju rahmataka muna kwadai muna fatan rahamarka wa naqafu azabaka muna tsoron azabarka jiddan kware tsoro na hakika domin inna azabaka lil azabarka bil kafir mulhiqu mi iz kafirati ko ba dade ko ba jima to wannan mustahabbi ne malam yace mustahabi na gaba wa du'a'u ba'da at-tashahhud as-sadi yin addu'a bayan tahiyya ta biyu kunga tahiyya ta farko kullun da an gama tahiyya miƙewa za a ci gaba da raka'a ta uku to tahiyya ta biyu in an gama to ana yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai ayi wa'ansu addu'o'i ka roki Allah wa'ansu bukatu naka ka roka mu kasar ku ka roka mu ƴan uwa da dangi ka roka mu duniyar musulmi gabaki daya amma kada a manta dai a soma da aljanna kullun nake ce duk inda zakai addu'a to kada ka manta ka fara da roƙon aljanna tafi komai dadi kuma tafi komai muhimmanci duk sauran ni'imomi bayan ta suke to ana wannan addu'a a tahiyya ta biyu kafin kai sallama kaga dan haka ne sun yace zaman na biyu yafi zama na farko tsawo shi ma mustahabbi ne to an so ka ƙara wa'annan addu'o'i na'am wa taqdimu yadayhi hina yahwi bihi malis sujudi ala rukbatayhi sannan mustahabbi ne lokacin da mutum zai sunkuya ya tafi zuwa ruku'u to ya soma gabatar da hannayen shi hannaye su fara zuwa ƙasa kafin guyoyi shi ma mustahabbi ne dan zai fi jin dadin ruku'u musamman in an dan kwana biyu ko musamman in an dan kwana biyu in tsoho yace zai rika tahowa da gwiwa to wata ran ko za a yi rakab za a ci da baka yauwa wata ran za a ci da baka asalin magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan kun zo za ku durƙusa wajen sujjada to kada ku durƙusa irin durƙusar raƙumi an gane wannan ko kada ku durƙusa irin durƙusar raƙumi to ya raƙumi yake durƙusawa sai ku kalle shi ku ga yake durƙusa ran nan mai wani ya tambaya akan wannan ko yauwa shi ya fahimci raƙumi yana so malakus kahuwan gaba ne amma malaman malikiya nan kuma suka ce a'a raƙumi yana so malakus da kahuwan baya ne kahin na gaba saboda ka to ku so mu isar da hannaye ku so mu isa ƙasa ku so mu dafa ƙasa zai fi muku saukin dukawa an fahimta ko yauwa sannan guyoyi su biyo baya to wannan fa dukkan mustahabbi ne in ma kana isa da gwiwar sai ka iso da hannun ba abin da ya shafi sallaka sallaka ta yi in kana isa da hannun sai ka iso da gwiwa sallaka ta yi a ko ina babu inda aka ce sallaka ba ta yi ba ashe haka ke da dauki mafi sauki in kai yaro ne mai jini a jika kana jin zaka iya dira da gwiwa dira wata ran zaka bari an gane wannan ko duk abin da kake yanzu yaro nan gaba inda Allah ya tsawancin kwana sai ka tuna an faɗi ma ashe an gane ko tsohon yayi irin wannan yanzu ko ya kasa kai ma za ka kai lokaci inda da rai inda da rai da lafiya Allah ya taimake mu wa taqdimu rukbatayhi ala yadayhi inda al-qiyami ko mutun ya so mu dage kahahuwan shi guyoyi su zo mu dagewa kafin ya cire hannuwan shi a lokacin da zai miƙe in ya gama sujjada ko in ya tashi daga zaune to ya so mu dage guyoyin shi tukunna hannuwa na ƙasa ya ji dadin daddafewa da daddagewa yanda zai daddagara ya miƙe ya fi sauki shi ma wannan mustahabbi ne wa aqad la khinsari haka nan mustahabbi ne mutun ya kulla khinsar din shi wala binsar da binsar wal wusda da na tsakiya min yadil yumna min yadil yumna na hannun dama madda sababa miki dan ali wal ibhar da babban yatsa min hana hannun dama fit tashahhudaini a lokacin da yake tahiyya guda biyu al-hinsar wannan karamin yatsa shine khinsar sai nade shi binsar wannan yatsa shine al-binsaru shi ma sai nade shi wal wusda wannan yatsa na tsakiya shi ma sai nade shi madda sababa sai miki dan ali wal ibhar da babban yatsa sai miƙe ta haka. An gane wannan ko? Yin haka mustahabbi ne. Wajen wannan akwai maganganu kusan 30 da wani abu. Akan yi haka. An gane wannan ko? Kuma akan yi haka. A miƙe dan alin kadai. Amma haka ne ba a yi. Ba inda ake miƙe babban yatsan kadai. Wajen ajewa in an yi haka, shin haka za a aje akan gwiwa koko haka za a aje? Nan ma malamai sun kawo fahimtoci da yawa. In ɗayan aka miƙe haka, aka ɗora akan gwiwar haka, haka aka yi koko haka aka yi, haka za a yi koko haka za a yi? To nan ma malamai sun yi bayanai. In an yi hakan ana kada yatsa koko ba a kadawa? Ana kadawa. To ana kadawa ne ake kadawa? Haka ake yi. Abu da dama, abu da koko sama da ƙasa. To nan ma dai littafi guda ake yi, malamai suka rubuta kan wannan. Akwai malamai suka rubuta littafi sukutin akan kada yatsan kadai. Shin haka haka ake dorawa? In an dora hakan, shin hagu da dama za a riƙa kadawa koko sama da ƙasa? Akwai kuma masu haka ma. An gane wannan ku? Masu haka. Wannan da yake nan. An gane wannan ku? To wajen in an kulla waɗannan, an miƙar da waɗannan, me yake karantar da kai akai haka? Lamun, lamun. Ha'un lillahi. In gane wannan ku? Lillahi. Lamun lamun ha'un lillahi. Yana tunatar da kai sunan Allah. An gani ku? In kuma ka kulle haka, ka gana ka mai da shi kamar hakuri. An gane wannan ku? Haka ne, kamar ha'un. Ya tuna sai kai al'ahadu guda ɗaya, tal, Allah ɗaya ne. Allah ɗaya ne, tal. Ina tuna sai da kai wannan. To za mu ji, kaɗa hannun. Me yake karantarwa shi kuma? Suka ce, yana koran maka shaiɗan. Karɓi in ka ɗaya kai kyam a haka kai shiru, ta yi wani tunani tun ya kwashe ka. Amma hakan da kake, to kamar kana gafara shaiɗan, gafara shaiɗan. Kada ya kama shi libiti. Allah akbar. To duka dai wannan fahimta ce ta malamai. Allah ya taimake mu. To wannan dai kullewa mustahabbi ne. Ana kulla al-qinsar karamin yatsa. Binsar wannan yatsa. Waya sunan wannan da Hausa. Shi wannan yatsa ya sunan shi da Hausa. Ana ce mai wannan babban yatsa. Dan Ali. Na tsakiya. To wannan kuma wa. Wannan ko a ce mai karamin yatsa ko to wannan shi kuma me ake ce mai? Na? Kada na tsakiya. An yi mai sunan shi da Hausa kuwa? An gani ko? Kusan ba mu da sunan shi da Hausa. An gani kusan ba mu da sunan shi da Hausa. Ware kuwa. To shi ne dai Binsar, Binsar. Shi wannan. In gane wannan ko? Al-Wusta wannan. Wannan ɗan Ali ana ce mai Sababa. Sababa. Amma an ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ana ce mai Sabaha. Ya ɗan tasbihi. Ya ɗan tasbihi. In gane ku domin Sababa kamar ya ɗan kashedi. Kada ka ƙara. Wannan ko? Har shi ake kashedi ko? Yawa da shi ake kashe ne, na hane kada ka ƙara. An gane wannan ko? Da shi ake mai, da shi ake dunguri, ka ganka. Ko ba haka ba, da shi ake lakutar hanci. Shi haga yatsa ne mai sababa fitina da yawa. Sababi ke gare shi. Na'am, malam ya ce, na'am, wa yuharriqu sababata, ana motsa shi wannan ɗan Ali ɗin. wa ya atakidu sanda kake motsa shi kana kudurtawa cikin zuciyarka bil isharati yana maka nuni ne bil isharati biha kana nuni shi ne annaha midiratul lishaytani wata guduma ce ta kore shaydan ba ni guri an gane waya ba tsuru yisara sai a shimfida hannun dama shi kuma hannun hagu shimfida shi ke ba a kulla kowane a shimfida shi kurin akan gwiwa kuma kan gwiwa ake aje ba kan cinya ba daidai setin kan gwiwa na ake aje shi na warqul yadaini da kuma sanya anya hannayen guda biyu ala rukubataini akan gwiwoyi fir ruku'i in za a yi ruku'u shi ma musahabi ne in za ka yi ruku'u ka dora hannunka akan gwiwa ba kan kauri ba ba kuma kan cinya ba ba can sama ba ba kuma can kasa ba kan gwiwa abinda ake so
in saka dan duko saka dan bada dan tudu haka wayannan hannayen sai ka sa hannun ka rike ita gwiwar haka wannan kashin naka nan ya dogari kashin gwiwarka an fahimci wannan ko to zaka fi samun yin ruku'u mai kyau amma in ka dora haka ka bada nauyi ka bada karfi ka iya darjewa haka rage hekaci da baka musamman ka sa wani wando mai santsi ko riga mai santsi sai ka dora haka to zaka iya tullubewa fa zaka iya jama kanka ka ci da baka dan haka sai ka rike ita gwiwar kaga haka to ka rike gwiwarka haka yadda nan wannan kashin da ya taho daga nan ka dora shi kan kashin gwiwa kuma ka dan lankwaso gwiwar ba ka mai da ita baya ba ba baya kake tura ta ba ka dan turo ta gaba ita gwiwar taka an fahimta ko sai ka rike ta da hannun kaga wannan rukun in Allah ya so ni da ka zame ba za ka kai kasa ba an fahimta na'am wa wada'ul haka dai yace wa wada'uhuma da dora hannayen hazawa uzunaihi daura da kunnuwa aw qurbahuma ko kuma kusa da kunnuwa fi sujudi idan an yi sujada in ka kai sujada ka kasa haka to hannayenka da zaka aje ka aje saitin kunnuwanka nan suna daura da kunnuwa kada ka bar su can baya kada kuma ka miƙa su can gaba ka kasance saitin kunnuwanka haka zaka aje hannayenka kuma tafin hannu shike kan kasa waɗannan damɗe ka ɗage shi kada ka shimfiɗa shi akan kasa haka wajen sujada ka ɗaga shi sama tafin hannun kaɗai zai isa kan inda zaka sujada shi zai isa kan kasa kuma ya tsinka miƙe ta fuskanci alƙibla kasa ɗaya nan sai ka sa kanka nan tsakiya ya kasance suna daura da kunnuwanka ko kuma daura da kafaɗinka amma dai kada ka bar su can baya kamar yadda ake yi ko Allah ya taimake mu amin malam wa majafatur rajuli fi sujudi bayna rukbatayhi wa bayna mirfaqayhi wa jambayhi wa bayna fakhizayhi hakanan namiji banda mace in ya zo wajen ruku'u ko sujada to ya dan bude tsakanin kafafuwan shi kada ya tsayuwa irin tsayuwar soja an gane haka ya dan bude mirfaqayhi ma'ana dama tsayin shi nan din shi ya dan buda shi an jambaye daga hakarkari kada ya takure haka ya dan buda gurgudan yanda ya samu an gane kada ya takure haka ya dan buda gurgudu amma kuma kada ya ce kuma sai yayi haka musamman cikin sahu ko ka dinga tokara ma wani gwiwar hannu sai ka jafa fina buda gurgudan yanda ya samu ka dan buda haka wajen cinyoyi ka dan bude cinyoyinka a lokacin da kake tsayuwar sallah to wannan duka mustahabi ne muna karta mustahabbobi ne fa ba dole bane duk wayannan ababe an so kai hakan ne ita ko mace an so ta hade jikinta amma namiji ya dan buda Allah ya taimake mu wata kabiru inda shiro'i fi af'ali salati da yin kabbara sanda duk ake wani aiki na sallah zaka taho ruku ka taho Allahu akbar ka taho da kabbara sami'a Allahu liman hamida ka miƙe da sami'a Allahu liman hamida zaka tafi sujada tun daga sai ka fara kabbara Allahu akbar sanda goshin ka zai kai ƙasa ka kai ƙarshen kabbara shi ma wannan mustahabi ne kana iya kai kabbara ta kusa na kai aikin Allahu akbar sanda sai ka tafi ko kuma ka iya gama aikin ta ko sai ka dago ka miƙe ce Allahu akbar diyai to amma dai kai kabbara daidai sanda kake yin aikin to shi mustahabi ne yin haka Allah ya taimake mu yace fa sun fita lati yace sun fita lati illa fi takbir al-qiyam min sunnatayn sai dai kabbara miƙiya daga raka'a biyu ita wannan a maliki an ce sai ka gama miƙewa sannan sai ka ce Allahu akbar fa innahu yakbiruha ba'da ma yastawi qa'iman ana yin ta ne bayan ka miƙe daya kyam sannan sai ka yi ta yan uwa gashi mun gangaro mustahabban kuma ga tun da dan saura kuma ga mai duba lokaci yana tunin lokaci ya tun dazo gashi mun zo kan wani kyakkyawan stop wata aya ga ta nan ko mu kwana anan ko yawa sai mu kwana anan in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu satin sama sai mu dura kan watawarruku fi julusaini da tawarruki cikin zama guda biyu tawarruki shine mutun ya zauna kan doyewar shi mutun ya lauto shi kafa hagu ya tokar kafa dama ya zauna kan doyewar shi na hagu wannan shine tawarruki za mu tashi akan shi in Allah ya kai mu satin sama amin mala abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wannan bai kuskure kuma Allah ka yafe muna yan uwa fiqhu bake na kage da ke tabin al'amarin sallah ake ta tacewa ake ta fekewa malamai sun yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba mu ikon fahimta bisa ga karantar da mu ya ba mu ikon aiwatarwa Allah ya taimake mu Allah ka mu lafiya zama lafiya Allah ka mu zama lafiya ya Allah wannan kasa ta mu Najeriya alhaka mu zama lafiya ya Allah duniyar musulmi gabaki ɗaya alhaka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah Allah ka ba duniyar musulmi zama lafiya ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka sa alkare masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar ka biya musu ya Allah Allah ka taimake mu ka sa albarka a gare mu ya Allah duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yi mana magani shi duk abin da muke da bukatuwa na alkhairi Allah ka nar shi Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira ya Allah yan uwa mu su tura ga mutu Allah ka jika su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya masu lafiya da karsu da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiya je maka da aya Allah Allahumma rabbana atina fusna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha tabarakal rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka fa'fu minna innaka antal tawwabur rahim alhamdulillah amin malik